ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kawa musulmi ci gaba da karatun da muka fara shi sati da ya gabata a cikin wannan littafi mai albarka Fathul Majid Sharh Kitab at-Tauhid. Mun fara muqaddima ta wannan littafi amma kasancewa tarjuma ta wanda ya sharha wannan tana da tsawo, ga kuma tarjuma ta wanda ya haƙƙaƙar da wannan littafi. Muna iya farawa kai tsaye da abinda malam ya fara. Insha Allah, idan muka samu lokaci za mu biyo baya akan wannan takaitaccen tarihi na wanda ya sharhin wannan littafi. Idan muka duba shahi na 21, za mu ga مالين شي قال المصنف رحمه الله تعالى وندي والله ون لتاهي وند رحمه الله تكار تبتا اغريش يتي يعني محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم ده سنا الله مكي فار كراتو الرحمن وند رحمه اشتغمي قوة دقوة الدنيا الرحيم wanda rahmar shi take banci mu'minai kadai a lahira. Idan mutum ya ce bismillahi, jar da majrur ne, akwai aiki da yake kaddarawa wanda yake da alaka da wannan. Kamar ka ce bismillahi aqra ko naqra, bismillahi nadrus, bismillahi aakul, da abin da ya kama da haka. Na akwai aiki da kake harsasowa wanda za ka yi, kuma ana farawa ne da basmala saboda neman albarka da suna Allah madaukaki. Ar-Rahman, wanda rahma shi mayalwaciya ce, tayalwaci komi duk abin halitta, sawa'un iya da rai baya da rai, rahma Allah madaukaki tayalwace shi. Ar-Rahim, wanda rahma shi taba zamanto keɓantatta ce ga mu'minai kadai a lahira. Qala sharh, idan yace shin ya nihin sharhi, ibtada kitabahu bil basmalati, mala ya fara littafin shi ne da basmala. Basmala iktisari ne na bismillahir rahmanir rahim, kama hauqala da zaka ce la haula wala quwwata illa billah, hailala da zaka ce la ilaha illa Allah. To basmala hakanan ne, bismillahir rahmanir rahim, iktida'an bil kitabi al aziz, ya fara ne da basmala ko yemi da alqur'ani mai girma wanda ya zamanto mabuwayi wanda ya gagari misali, ko kitabil aziz bil kitabil aziz, wa amalan bi hadith, kuma ya fara ne da basmala yin aiki da hadisin mazala sallallahu alaihi wa sallama da yace kullu amrin nizibalin la yubda bi fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta, duk aikin da ya zamanto aiki ne na hankali, aiki na alkhairi ba fara shi ba da basmala, to wannan yankakken aiki ne. Sai dai hadisin wannan karan kanshi iya da rauni. Akhrajahu ibn Hibban wa da'afahu al-Albani rahimahullah fi da'if al-Jami'. Imam Albani ya raunanar da wannan hadisi a cikin da'if al-Jami', amma kuma ma'anar shi kusan ingantatta ce, domin ko da dai babu wannan hadisi, akwai alqur'ani mai girma, sannan kuma akwai rubuce-rubuce wasiƙoƙi da manzala sallallahu alaihi wasallama yake aikawa sauran shugabanni gayyata ta musulunci, iya farawa da bismillah. ko kuma wanda ya sanya su aiki ya musu aika musu wasika ya fara da bismillah. Akhrajo ibn Hibban min tariqain, Imam ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi ta hanya guda biyu. Qala ibn Salah, Muhammad ibn Salah ma abucin muqaddima ta ilmul hadis wal hadisu hasan, yace hadisi iya mai kyau ne. Wal Abi Dawud wa ibn Majah, haka akwai riwaya ta Abu Dawud da ibn Majah take cewa kullu mri'in fi balin la yubda fihi bilhamdillahi aw bilhamd fa huwa aqta, dukkan aiki na hankali wanda ba a farawa cikin shi da alhamdulillah ko kuma bilhamd da godiya fa huwa aqta, to wannan yankakke ne, baya da kamar a ce kuturu ne, bai ya cika albarkar shi bata cika. Shi ma wannan hadisi Imam Albani ya raunanar da shi a cikin Da'if al-Jami'. Wali Ahmad, Imam Ahmad iya da ruwaya kullu amrin dhibalin la yuftatahu bi dhikrillah fa huwa abtar aw aqta, dukkan aikin hankali wanda ba a bude shi ba da ambatan Allah madaukaki, to wannan abtar yan kuturu ne, yankakke ne, bi ma'ana aqta hallo ma'anar shi dai abtar wanda bai cika ba, aqta yankakke. Wali Dar Qutni an Abi Hurairah marfu'an kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi dhikrillahi fa huwa aqta, shi ma nan malam yayi ta'liqi akan shi, kala akhrajahu Dar Qutni fi sunanihi wala yasihu min hadhihi al ahadith shay, babu wani abun da ya inganta a cikin wannan hadisai. Raji' al ahadith al ula min irwa' al ghalil lil 'allamah al albani rahimahullah, dan sai mu koma mai muraja'a wannan inganta hadisai a cikin littafin al-allama imam al-albani wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi irwa' al-ghali. Wal musannif qad iqtasara fi ba'd nusakhihi 'ala al-basmala, wanda wallahi littafin wannan cikin wani kofi na rubutun littafin shi ya takaita da bismillah al-basmala, bismillahir rahmanir rahim, li'annaha min ablagh sana'i wa dhikr, domin ita ce ta kai ta yi kai mutuka a cikin yabo da ambatan Allah madaukaki. Walil hadith almutaqaddim, kuma dalilan hadisin da ya gabata. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqtasiru alayha fi murasalatihi, zala sallallahu alayhi wa sallama ya kasance ya takaitawa akan basmala a cikin wasiƙokin da yake aikawa, kama fi kitabihi li hiraqal azim ar-rum, bayan da ya zamanto a wasiƙar da ya aikawa Hiraqal wanda ya zamanto sarkin Rum ne. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi, kuma hadisi ne daga hadisi mai tsawo. Na'am. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullah, kuma ya abku gare ni wani kofi da rubutun malan shi da kanshi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi. Bada a fiha bil basmala, ya fara da bismillahi, wa sanna bil hamd was salat ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ali, sannan ya biyo bayan basmala, ya biyo baya da alhamdulillah da yin salati neman tsira ga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi da alayen gidan shi. Wa ala hadha absa, wannan ne fal ibtida'u bil basmalati haqiqiyyu, kina farawa da basmala abu ne wanda ya zamanto tabbatacce. Wa bil hamdalati nisbiyun idafiyun, kuma fa biyo baya da alhamdu, to wannan ana rabawa ne, abu ne wanda ya zamanto ya dangane da abin da mutum zai yi, idafiyun raba shi ne aka yi, in ba haka ba basmala ta isa. Ai bil nisbati ila ma ba'da alhamd, ana nihin abinda zai biyo baya na baya alhamdu, wa yakunu mabdu'an bihi, sai fara da shi ne aka fara. Wal ba'u fi bismillah, bakin na a cikin bismillah muta'alliqatun bi mahzuf, tana rataye ne da wani abu wanda aka shahi. Wa ikhtara kathirun min al-muta'akhirin, da yawa daga malamai na baya sun zabi kaunuhu fi'lan, kasancewa wannan abin da aka shahi aiki ne, khasan wanda yake banta, mutaakhiran wanda yazo baya, bayan an ambaci bismillah sai zamanto an ambaci aikin da za a yi, shi kuma wannan aiki a shahi. Amma kaunuhu fi'lan, kasancewa wannan abin da aka shahi aiki ne, fali annal asla fil amali lil af'al, domin asli a aiki na ayyuka ne. Wa amma kaunuhu khasan, kasancewa shi keɓantacce, fali anna kulla mubtada'in bil basmalati fi amrin, domin dukkan abin da aka fara da basmala fi amrin a cikin wani al'amari, yudmaru ma ja'ala bil basmalati mubtada Allah, ko ja'ala kenan an ɓoye shi, yudmar ana ɓoye shi, ma ja'ala bil basmalati mubtada Allah, abinda aka sanya basmala shine farawa da shi, mubtada ullahu kenan, kamar sai zamanto shine mubtada na basmala kinna. Wa amma kaunuhu mutaakhiran, kasancewa wannan aiki ana kawo da shi daga baya, falidalalatihi ala al-ikhtisas, domin nune shi ga bisa keɓanta, domin kowane aiki za ka yi keɓantacce yake da wani. Wa udkhila fi ta'zim, kuma aka sanya a cikin girmamawa, wa awfaqa lil wujud, kuma shine wanda ya dacewa da samuwa, wali anna ahammu ma yubda bihi dhikrullahi ta'ala, kuma dalilin cewa abinda ake mafi muhimmancin abinda ake farawa da shi shine ambata Allah madaukaki. Wa dhakara al-allamatu bin al-qayyim rahimahullahu ta'ala li hadfi al-amil fawaid, imam ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi, ya ambata ga shahi aiki abinda yake sanya aiki fa'idodi, min hana daga wannan fa'ida, annahu mawtinun la yanbaghi an yataqaddama fihi dhikrullah, matsayi ne wanda bai dace ba ya gabaci sunan Allah, ambaton Allah madaukaki, idan da abinda zaka fara ka fara da ambaton sunan Allah madaukaki. Wa min hana daga wannan fa'ida, annal fi'la idha hudhifa sahha al-ibtida'u bil basmala, aiki idan aka shahe shi to ya inganta a fara da basmala, fi kulli amalin, a cikin kowane irin aiki. wa qawlin wa harakatin, a cikin kowane aiki da fada kuma da wani motsi da mutun zai, fa kana al-hadfu a'am, sai zamanto wannan shahiwa shi yayi zama fadi da daukan ma'ana mai girma. Intaha mulakhasan, Allah ya ce wannan magana Ibn al-Qayyim ta kare a takaice. Wa ba'u bismillah, bakin nan ta bismillah lil musahaba, ba ce wadda take karantar da mu abokantaka, ko dono lokaci za ka ga tana tare da ismullah bikin bakin nan. Wa qila listi'ana, wasu malumai suka ce bakin wannan ta neman taimako ce. Fa yakunu taqdir, sai ya zamanto qaddarawa ta kasance, bismillah uallifu hala kauni musta'inan bi dhikrillah, kinan da suna Allah ne madaukaki zan wallahi halittahi, a halin kasancewa ta mai neman taimako da ambaton Allah madaukaki, mutabarrikan bihi, mai neman albarka da suna Allah. Wa amma zuhuruhu, game da bayyana shi, fi iqra bismi rabbika, ka karanta da sunan ubangijinka, wa fi bismillahi majriha, da fada Allah madaukaki da yace da suna Allah ne gudana ta ko tahiyata akan ruwa, fala allal maqama yaqtadi dhalik, wannan yazo ne domin matsayin ya bibi wannan ambace shi, kama la yakhfa, kamar yanda abinda bai ya koyuwa, da yace iqra bismi rabbika, dan kuma da yace majriha aiki ne. Wal ismu, da aka ce bi ismi, sunan wannan mushtaqqun min as-sumuwi, an cirato shi ne daga daukaka, وهو العلو شيني دوكاكا دي وقيل من الوصم ان وصم علماء سكتي ا باسم كنا ان تراتو شيني دغ وصم اتتي علامه وهو العلامه اتتي علامه لان كل ما يسمى فقد نوه باسمه domin dukkan abin da aka sanya mai suna to an nisanta an kururuta ko an daga murya da sunan shi ne wa wusima kuma an mai alama an sanya mai alama da an ce wane kawai alama shi ce sunan shi ne kaza an san ko wane ne qauluhu allahi da yace bismillahi fadan shi da yace allah qala al-kisa'i wal farra امام الكسائي ده امام الفراء wannan malamai ne guda biyu manya-manya na lugha da harshen larabci kuma manya-manyan malaman qira'a ne na alqur'ani mai girma qala asluhu al-ilah allah kinna aslin shi ilahun ne al-ilahu hazafu al-hamzat wa adghamu al-lam fi al-lam sai suka shahi al-hamza ta allah kinna suka shigar da lam cikin lam mun gane ko anam fillam fasarata laman wahidatan sai ta zamanto lam guda daya mushaddadatan wadda take da karhi mufakhama wadda aka kabbara ta wajen fadi mun baka ce dole ka ce allah allah ba allah ba sai allahumma in kasara ta zo gabanin lam to wannan sai zamanto siranta ta yi amma in fataha ta zo da damma to suna Allah lamki wannan kabrara ta ake domin lam guda biyu ce kuma masu kare qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata da rashi ce as-sahihu annahu mushtaqqun abinda yake mafi inganci cewa wannan ism an cirato shi ne wa anna aslahu al-ilahu aslin shi shine ilah kama huwa qawlu sibawayhi kama yanda ya zamanto ita ce magana ta Imam Sibawayh shi ma wannan babban malami ne na harshen larabci jumhuru ashabi da mafi yawancin muta abukan shi illa man shadda sai kawai wanda ya zamanto ya ware wa huwa aljami'u li ma'ani al-asma sunan wannan na Allah Allah shine matattari na ma'anonin sunayen Allah al-husna wanda suka zamanto mafi sa kyau والصفات العلى ده كمانني وند سكا زمانتو مفي دوكاكا والذين قالوا بالاشتقاق مالمن ده سكا فتهي اكن تشوا اسم ان تراتو شي ني انما ارادوا انه دال على صفه تشوا سنا نهن wannan suna yayi nuni abu sakama lahu ta'ala kama Allah wanda ya zamanto madaukaki wa huya al-ilahiyya shine allantaka kasairi asma'ihi al-husna kamar yanda ya zamanto haka ne game da sauran sunayen shi mafi sa kyau kal-alim kamar yanda ya zamanto masani al-ilm sace al-ilm wal-qadir al-qudra was-sami' wal-basir mai ji mai gani wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan akwai sifa a cikin su fa inna hadhihi al-asma'a domin wa'annan sunaye mushtaqqatun an tirato ta ne min masadiriha daga tushanta bila raib ba tare da kokonto ba wa hiya qadimatun sunaye ne wanda suka zamanto da daddu wanda ba kodo lokaci suna da ba sunaye bane bana af'al ikhtiyariya kodo lokaci sunaye ne zatiya wanda ba sa rabuwa da Allah madaukaki sifatin shi nahu nahnu la na'ni bil ishtiqaq mala yace ban malihin cewa wannan suna an cirato shi ne illa annaha mulaqiyatun limasadiriha sai dai kawai dan tana gamuwa da tushen ta ne fil lafzi wal ma'ana a cikin lafzi da ma'ana la annaha mutawallidatun min ba wai dan an ta aihu daga gare ta bane ba daga gare shi tawallud al far'i min aslihi kamar yanda za a ce samuwa ko haihuwar reshi daga asalin shi وتسمية النحات للمصدر معلمان نحو لوكتين دا سكا سنيا و مصدر توشي والمشتق من دا ابن دا اكا تراتو دا شي اصلا وفرعا اصليني دا ريشي laysa ma'anahu ba ana nihin ma'anar shi ba anna ahaduhuma mutawallidun min al-akhar cewa dayansu an aihe shi ne daga dayan wayanna ma huwa bi'itibar anna ahaduhuma ana nihin cewa dayansu yatadammanu al-akhar ya kumshi wancan wa ziyada da wani abu daban na dadi mun gane ko qala abu ja'far bin jarir abu ja'far muhammad bin jarir al-tabari wanda ya zama to babban malami ne na tafsiri al-majri ibn al-qayyim ne kun san tafsir al-quran wannan na ibn jarir yace allahu asluhu al-ilah allahu kinna aslin shi al-ilah usqitat al-hamzatu aka sarayantar da al-hamza allati hiya fa'ul ism wanda ta zama to ita ce fa ta suna domin nan ya shiga cikin sarf fa'ala kaman ma'auni ne sai aka sarayantar da fakin ta farko nam fal taqat al-lam allati hiya aynul ism sai lam wanda ta zama to ita ce ayn fa'a akin na suna iltaqat ta gamu da al-wallam azzaida da ta gamu da lam wanda ta zama to an dada ta wa hiya sakinatun wanda ta zama to tana da dauri fa udghimat fil ukhra sai aka shigar da ita a cikin ta biyun fasarata fi lafz laman wahidatan mushaddadatan sai ta zama to lam guda daya wanda ta zama to tana da karfi intaha nan magana shi ta kare qala yace wa amma ta'wilu allah game da tafsiri domin ta'wil iya zuwa da ma'anar ta'wili shi da tafsiri fa innahu ala ma'ana ma ruya lana iya kan ma'ana abinda aka rawaito mana ana abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi huwa alladhi ya'lahu kullu shay shine wanda kowane abu yake allantar da shi ya dauke shi Allah wa ya'buduhu kullu khalqin wanda kowace halitta take bauta mishi wannan shine Allah kinnan wa saqa bi sanadihi sai ya koro da malai ya koro da sanadin shi tushen ilimin shi an al-dahhak daga imam al-dahhak an abdullahi ibn abbas daga abdullahi ibn abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala Allahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in yake cewa Allah nan shine ma'abocin allantaka Allahu kinna al uluhiyya kuma idan aka ce al uluhiyya bangare ne na aikin bayi game da halalci ibadar da za su mishi shi kadai wal ubudiyya da ma'abocin bauta wanda ake bautawa ala khalqihi wanda bayin shi suke bauta mishi ajma'in gaba daya ko da kafiri iya bautawa Allah madaukaki ko da iya so kuma ya kuma akwai abe banda ba aikin shi bane ba fa in qala lana qa'ilun malai kawo magana yace da dai a ce wani mai fadi zai ce mana madalla ala anna al-uluhiyyata hiya al-ibada menene yayi nunin cewa allantakan nan ita ce ibada wa anna al-ilaha huwa al-ma'bud kuma cewa ilah kinnan shine abun bauta wa anna lahu aslan fi fi'lin wa yaf'al kuma cewa iya da asli a cikin aiki kuma iya aikatawa qila sha'ati la tamanu'a bainal arab fil hukm babu abinda zai hana tsakanin larabawa a cikin hukunci wa zakara baitan ru'ba bin al-ajjaj sai ambaci wani baiti wa kaina ru'ba dan ajjaj ga yana malan ya kawo kaza fil asl al ibaratu naqisatun wa nasuha fa in qala lana qa'ilun fa hal laka fal fa lidhalika fa hal lidhalika fi'lun wa yaf'alu aslan kana minhu bina'an hadha al ism qila amma sam'an min al arab fala yace game da ambato na larab idan yace ibarar ta akwai tawaya an ciratar da ita ne yace nasun ta shine idan wani yace fa hal lidhalika fil fi'l a cikin wannan akwai a cikin aiki wa yaf'al da iya aikatawa asl akwai asli kana minhu bina hadha al ism wanda ya kasance ginin wannan suna da gare shi ne kila sai a ce amma sima'an an al arab fala game da abin da aka shi daga larabawa a'a walakin istidlalan an kawo wannan ne saboda kawo hujja fa in qala wama dalla ala anna al-uluhiyyah hiya al-ibada mi yayi nuni abusa cewa allantakan nan ita ce bauta wa anna al-ilahu huwa al-ma'bud wa anna lahu aslan fi fi'l yaf'al qila la tamanu al-arab fi al-hukm kenan sai komo wannan magana li qawli al-qa'il yusannifu rajulan bi ibadati Allah wa yatlubu mimma 'inda Allah ta'alla fulan nan suka ce la tamanu ba bunda zai hana babu hani ga laraba a cikin hukunci li qawli al-qa'il dalilan fadan mai fada yasifu rajulan wanda yake kamantar da wani bi ibadatin da wata bauta na bi ibadati Allah da bautar Allah wa yatlubu mimma 'inda Allah wanda yake neman wani abu daga wajen Allah ana ce mishi ta'allaha fulan sai a ce wani ai yayi bauta ta'allaha bi sifa na'am da kama wala khilafu babu sabani a cikin wannan wa min zalika qawlu ru'ba dalilun wannan ne daga wannan akwai fadar ru'ba sai ambaci baitin nan qala lillahi darrul ghaniyatil muddati sabbahana wastarja'na min at-ta'alluhi mun gane ku shine yake cewa lillahi darrul ghaniyat lillahi yabuni kamar kace lillahi dar mutun yayi wani abin da zaka yi ba sai kace lillahi daruka alghaniyat muddatin mudda wanda suka zamanto masu waƙe tsawon lokaci sabbahna sun tsarkake Allah wastarja'na sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min at-ta'alluhi daga wannan bauta yayi taliki qala fil lisani maddaha yamadduha madahan min madhin kira iyanihin me yake da suna yabo dai wal jam al mudah nam qala yani min ta'abbudi min ta'alluhi kinna ana nihin mine daga bautata min ta'abbudi shine ma'anar shi wa talabillahi bi amali da neman Allah wajen Allah da aikina wala shakka anna ta'alluha at-tafa'ul malai ce kuma kinan babu shakku cewa ta'alluhu kinnan Allahn tadda shi ta'tafa'ul abu ne wanda ya zamanto na aiki ne min aliha ya'lam alaha aliha ya'lahu yana ya Allahn tadda shi wa qala ja'a minhu masdarun kuma daga shi ne tushe yazo yadullu ala anna al-araba kad nataqat min wanda yake nuni cewa larabawa sun yi furici da wannan lafzin bi fi'il da aiki yaf'alu yabda zaka ce yaghiru ziyadatan wa zalika ma haddathana bi sufyan bin waqi' wannan kuma shine abinda sufyan dan waqi' ya zantar da mu wasaqa sanad ya koro da sanadin wannan ila ibn abbas ya zuwa abdullah ibn abbas annahu qara'a cewa ya karanta nam wa yadhkuru alihataka nam wa yadhkara nam tamam wa yadhraka alihataka kenan wanda ya bar allolinka qala ibadataka sai fassara da mene bautarka wa yaqulu innahu kana yu'bad wa la ya'bud ya cewa ana bauta mishi kuma shi baya bautawa wa saqa bi sanadihi akhar an ibn abbas wa yadhraka alihataka qala innama kana fir'aun yu'bad yace fir'aun ya kasance ana bauta mishi wala ya'bud shi baya bautawa wa dhakara mithlahu an mujahid kuma ya ambata kwatancin wannan daga imam mujahid thumma qala sannan yace faqad bayyana qawl ibn abbas ina yace magana ibn abbas ta bayyana wa mujahid hadha da imam mujahid wannan anna aliha abada kinan kace aliha kamar an bauta ne abada ya bauta wa anna al ilaha hata cewa allantaka masdar tushe ne wa saqa hadithan hallaw ya kawo hadisi an abi sa'id marfu'an daga abu sa'id al khudri ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna Isa aslamathu ummuhu ila al-kuttabi liyuallimahu cewa mahaifiyar Isa alaihi salam ta mika shi zuwa masu karantarwa rubutu masu rubutu liyuallimahu domin ya karantar da shi fa kana lahu al-muallimu sai wannan mai karantarwa ko malami yace uktub ka rubuta bismillah da suna Allah fa kana Isa atadri ma Allah yace ka san menene Allah Allahu ilahul aliha Allah shine al-ubangijin alloli na da sai mu tsaya anan saboda babu wata gaba a kusa kuma ga lokacin sallah yayi abinda muka wali daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allahu Akbar, Allahu Akbar.